sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 kuma zauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa wannan karan da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji muhawarar da aka yi kan alfano ko kuma rashin alfano rage darajar naira, sai kuma badaƙalar siyasar jihar Taraba. Muna kuma da rahoto kan wani hazo da yake barazana ga lafiyar al'umma a ƙasar Kamaru. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Kungiyar tarayyar Turai ta kudini a niyyar sake tsorar matakan kare kan iyakokinta don kange kwararar 'yan gudun hijira da yawansu yake durkusar da tattalin arzikin manyan kasashen Turai, balle kuma waɗanda suke hannu baka hannu ƙwarya. Haduwar ministocin harkokin cikin gida da na shari'ar kasashen Turai a jiya Alhamis ne ya yi tsinkayen yadda kwararar bakin hauren yake alamanta rashin dakilewa ko kuma rashin raguwa har zuwa lokacin da suke hasashen za a yi taron kungiyar ta tarayyar Turai a kasar Turkiya a wata mai zuwa. 'Yan majalisar Jamus tuni dai suka ma amince da bakin da suka ce za su tsuke na kan iyakarsu domin tabbatar da cewa an tsare iyakar kasar, sannan kuma a mamai da 'yan gudun hijirar da ba su cika sharuɗan zama masu zaman gudun hijira a kasar ba, har ma da daina karɓar hujjar neman shiga a haɗu da iyalansu wanda suke cewa suna cikin kasar ta Jamus tsawon shekaru biyu, da kuma takaita kariya ga masu neman mafakar har ma da yaransu ƙanana wannan abu zai shafa. Babban sakatare ko kuma maga takardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yada zango a ƙasar Sudan ta Kudu a jiya Alhamis, ƙoƙarinsa na shawo kan gwamnatin ƙasar da ta 'yan tawaye domin zama a teburin sulhuntawa. Sakataren ya ziyarci birnin Juba a jiya Alhamis, inda ya gana da shugaba Salva Kiir a cikin kasar, inda kuma bayan ya tattauna da shi suke son hada gwamnatin da za ta zama kamar ta haɗin gwiwa ko kuma haɗaka, wanda ake sa ran shi Riek Machar, wato shugaban 'yan tawayen kasar, ya zama shi ne mataimakin shugaban kasa. Ban Ki-moon ya faɗa wa manema labarai yadda ya sami shugaba Salva a fadarsa, sannan ya yi magana da Machar ta hanyar wayar sadarwa, inda ya yarda zai dawo birnin na Juba bayan dandazon sojojinsa na tawaye sun sauka a garin kafin isowarsa domin tabbatar da tsaron lafiyarsa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Attajirin nan mai arzikin gidaje kuma ɗaya daga cikin ɗan takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican, wato Donald Trump, shi ne ya mamaye tsakiyar dandalin da aka tafka muhawarar wanda ya fi cancanta ya zama shugaban katafariyar ita wannan ƙasa ta Amurka, inda Trump suka kara da muhawara a tsakanin Sanata Marco Rubio da Sanata Ted Cruz, inda kuma kowannensu yake ta kawo abin da ya kamata ya yi ko kuma zai yi wa ƙasar domin kasancewar ya zafi cancanta a zaɓe shi. Akwai sauransu Ben Carson da suka zama a ciki, har ma da gwamnan Ohio wato Kasich. Haka kuma Rubio ya sa Trump a kwana game da cewa shi baya son bakin haure, amma kuma yana cikin waɗanda suka cika ma'aikatunsu da bakin hauren wanda suka ɗauke su suke musu aiki. Shi kuwa Trump sai ya amsa da cewa na ɗauki dubban bakin haure, kai kuma guda nawa ka taɓa ɗauka. Haka kuma ana ta ci gaba da zaman ɗarɗar game da cutar nan ta Zika mai nasaba da haifar da matsala a tsakanin jariran da ake haihuwa, inda shugabar hukumar lafiya ta duniya ta ce cutar na iya kai ƙololuwar matsala kafin a iya shawo kanta. Ta faɗi haka ne bayan tattaro wasu bayanai da aka yi game da cutar da aka ƙudura a Brazil, wanda za a ci gaba da bincike a kai. Dr. Margaret Chan ta ƙara da cewa wannan cuta ta Zika ta zama mai hatsari fiye ma da cutar Ebola, domin kuwa in ba a manta ba, Ebola ta halaka mutane sama da 11,000 a kasashen Afrika. To amma ita wannan cuta ta Zika tana zama barazana kusan fiye da ita, tana haddasa haihuwar jarirai da kananan kawuna da makamantin irin waɗannan cututtuka. Dr. Ann Suchet, mata nan Amurka a cibiyar kula da cututtuka ta Amurka, ta bayyana cewa akwai buƙatar a ƙara himma wajen bada kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen aiwatar da bincike, maimakon a tsaya haka ana kallon cutar yadda za a yi binciken da za a tabbatar an dakile ta cutar da ta samu asali daga ƙasashen kudancin Amurka. Akalla mutane guda 4 suka mutu, a wasu kuma guda 20 suka ji raunuka sakamakon wani jerin harbin bindigar da aka yi a jihar Kansas da ke nan tsakiyar yammacin birnin Amurka. Jami'an tsaro sun ce dan bindigar nan da yayi ta harbi ya kashe mutane a jerin harbin da ya kai shi ma an harbe shi, wanda wani jami'in dan sanda ne ya harbe shi. Abin da ya faru ne a birnin Houston da ke nan da ke can jihar Kansas a ranar Alhamis, wanda kuma maharbin dan bindigar ma'aikaci ne a wani babban kamfani a can garin. Wani jami'in dan sanda mai suna T. Walton ne da ya bindige maharin a wata musaruta da aka yi da shi. Dan sandan ya ce ba shi da abin faɗa da yawa akan al'amarin da aka tambaye shi. Houston dai gari ne da yake da dauke da mutane kimanin guda 3,700 wanda suke zaune a cikin birnin. Yana da nisan kamar mil 35 daga arewa daga garin Wichita.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Da labarin mu fa bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya, inda ake ci gaba da muhawara kan alfanu ko kuma rashin alfanan rage darajar naira. Ga wakilin mu Hassan Maina Kaina.
A ƴan kwanakin nan dai sai da farashin dalar Amurka ta shilla har naira 400 a kasuwar Banfage, yayin da a hukumance take naira 199. Alhaji Muhammad Mustapha Bintube, tsohon babban manajan daraktan bankin JAIS, masanin tattalin arziki ne.
Kafin a gyara dole a masar da darajar naira ya kai kaman 250. Idan an yi babban bankin tarayya su san matakan da za su dauka, cewa wannan kar kuma wato kwalliya ba ta biya kudin sa ba, to shine abin da shi shugaban kasa yake gudu.
Amma kwararre kan tattalin arziki a Najeriya Abubakar Ali na da ra'ayi mabambanci.
Idan aka ahumance da 250, ni nake gama wannan kasuwan bayan fagen zai challake ya koma 500. Haka al'adan kasar nan yake. Ba zan manta ba zamanin da aka fara wannan ruguza naira. Naira tana dala tana naira 3 lokacin gwamnatin Babangida. A waje ana saida ita naira 8. Ba zan manta ba. Allah ya ji kan Abdulkadir Ahmed yana gwamnan Central Bank. Ya aka yi shawara, aka ce aje a mai da su farashi ya zama daidai da na bayan fage, sai a samu sahida. Ana zuwa aka ce naira ta dala ta koma naira 8. Bayan fage washe gari suka mai da naira ya zama naira 18. Tarihin kasar nan muna nan bai dade ba. Saboda haka da ka kai 250 yau a hukumance, ni nake ga maka Hassan, gobe ko zuwa jibi zaka ji dala ya koma naira 600. Ai buƙatar dala din yana yawa, ba zai kare ba, saboda haka a barta yadda yake.
Muhammadu Mustapha Bintube yayi ƙarin haske.
To ni ban ce kawai a bude kofa haka ba, a'a, babban banki tarayya su san yadda za tafi, yadda kamar ake samu a wasu kasashe. Saudiya yau kusan shekara 30 nake zuwa shi. Duk in ka je darajar kudin Suriya din na da dola wuri daya yake. Saboda haka nace a fara daukan matakai yadda mu ma za mu yi mu kai wannan abin nan din. Ko kana da kudi ko baka da kudi, inda ka je kasuwa wannan riyal din nan haka za ka same ta.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To haka yake, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. Naira nai na ba abu mai maganin sirrin zamani. Naira nai na ba abu. Kaji wakan nera na ga kuma kana da nera
wai zaki jana har da sunayen ta ana kwatantawa wai mai maganin sa da kan zamani haka yake ce
to Allah babu nera
amin ni amfani
salan
akadi
to a kasar Kamaru kuma wani hazo ne ya addaba al'umma kamar yadda zaku ja wannan rahoton da wakilin mu Muhammadu Danda ya aika mana
tun cikin watan Disamba na shekara 2015 ne daga Sudan har ya zuwa kudancin Chadi da arewacin Kamaru hada da Adamawan Najeriya har zuwa wannan lokaci da muke ciki ake ci gaba da samun hazo akai akai kusan duk makonni biyu za a samu hazo na tsawon kwanaki biyu zuwa hudu abinda masana kimiyya suka ce wannan ya samu asali ne daga sauyin yanayi domin ba a saba ganin haka ba Robert Sanjog shine shugaban bincike na yanayi a Asigna na Garwa yana cewa
C'est le sable, la poussière soulevée par le vent dans un lieu donné.
Idan ana baton hazo yashine da turbaya da iska ke dagawa sama daga wani waje yashin da suke kasancewa cikin sararin samaniya. Jihar arewacin Kamaru tana cikin yankuna da suka kasance cikin hadari. Ko menene dalili? Robert Sanjeb ya kara da cewa
La brume sèche intervient toujours pendant la saison sèche.
Hazo na zuwa cikin rani saboda a wannan lokacin abubuwa suke zuwa daga hamada ko sahara saukar hazo na haddasa illa kware da gaske ga lafiyar dan adam a yayin ne asibitoci ke cika da masu rashin lafiya musamman kananan yara Dr. Daniel Simnoyenen likita ce a sashin kula da lafiyar kananan yara a babban asibitin birnin Garwa A game da irin marasa lafiyan da suke zuwa asibitin tana cewa
Nous avons une recrudescence des cas d'infection respiratoire.
Muna samun marasa lafiya masu fama da ciwon da ya shafi manumfasa. Hakan muna samun yara 5 cikin 10 dauke da wannan illa. Mura, dashewar murya, tari da ciwon hakarkari tune ake samu maddin ana hazo injita. Jarirai da kananan yara su suka fi kamuwa fiye da manyan. Saboda kiyayewa, Dr. Daniel ta kara da cewa
Première chose c'est la vaccination et éviter de laisser les enfants jouer dans la poussière.
Farkon abin yi shine yi ma yara tsago sannan a hana yaran wasa a waje. Idan da hali a sa musu abin rufe hanci, a rufe tagogin daki sannan da zarar an ga abin ki to a garzaya asibiti. Muhammadu Danda, sashin Hausa na muryar Amurka Jamhuriyar Kamaru.
Bari kuma mu karkare a jihar Taraba Najeriya inda ake ci gaba da sa-in-sa tsakanin gwamnatin jihar da jam'iyyar da ta sha kai wakilin mu Sanusi Adamu na dauke da ci gaban rahoton
Particularly, I wish to graciously invite my former opponent and all the other people in the opposition party to turn a new leaf and join me and the rescue team.
Governor Darius Dixon Isha Kukechewa, ina gayyatar abokiyar takara da dukkan 'yan jam'iyyar adawa ta APC su zo mu hada hannu mu ceto jihar mu. A matsayin ta na minista mai wakiltar jihar Taraba majalisar zartaswa na kasa, tana da gudummawar da za ta bayar domin raya jiha. Za a iya cimma haka tare da haɗin gwiwar 'yan majalisun mu na tarayya. Ba tare da la'akari da jam'iyyar da suka fito ba abu mafi muhimmanci yanzu ita ce jihar mu Taraba wannan goron gayyata na neman goyon baya domin yiwa jihar Taraba hidima da gwamna architect Darius Dixon Ishaku ya mika wa abokiyar takararsa na jam'iyyar adawa ta APC Senator Aisha Jummai Alhassan na kunshi a jawabin sa ga al'umar jiha baya tabbatar masa da kujerarsa da kotun koli ta yi amma jam'iyyar adawa ta APC na jihar Taraba ta ce akai kasuwa duk da cewa ta rungumi kaddara in ji ta bakin shugaban jam'iyyar APC na jihar Taraba Alhaji Hassan Jika Ardo.
In kun zo haɗa kai kan ku haɗa kai akan me mu duk wanda yake so mu haɗa kai to dole mu haɗa kai kan gaskiya da adalci da riƙon amana da gina tsaya da jihar Taraba da Najeriya baki daya amma mu fujar jihar APC ba mu haɗa kai da azzalumai ya sani shi kuwa zalunci da PDP take mana har duniya ta tashi in dai akan wannan ne ba za mu taɓa haɗa kai ba
da yake jam'iyya mai mulki ta PDP da kuma ta adawa ta APC a jihar Taraba duk dodode suke yi wa bauta ma'ana yi wa jihar su hidima na tambayi gwamna Darius Dixon Ishaku matakan da zai dauka na sake dinkira rabuwar kawunan jama'a da jiha ta yi fama da su
ina kira ga jami'ar adawa su mutanen APC su zo kuma ita tana minista sai ta kawo mana abin da ta samu kaman minista na taimakon Taraba ne kuma in yi na kokarin nan na gina Taraba din mu hada hannu duka mu biyu kagan duka mutanen Taraba za su yi amma abin mamaki shine bayan na gama wannan jawabi cewa ina neman hada kai da su yan adawa na APC sai sun je a cikin social media suna ta zagi cewa ai za su hana zama za su tada zama tsaye su ba za su ba mu kwaccen hankali ba mu gina ma mutanen Taraba shin neman mulkin da na me na neman a yi yaki ne ko na neman a gina Taraba state kuma Allah ya yarda za mu gina ta
to ko yaya talakawan jihar Taraba suke kallon jawabin da gwamna yayi wa al'umar jiha na neman hadin kai domin gina kasa da farko ga Alhaji Maina Abdulmumin Jalingo
yake fawa a Taraba na siyasa yana nan wannan mutum ina mai tabbatar masa shi yayi da gaske kafin ya hada kan yin siyasar Taraba kuma ni na ganin ba zai iya ba don bai dauko matakin da zai hada kansu ba ya tura goron gayyata da ya tura din nan yana tsakiya ya bar hannun shi da iso hannun mu ba
sunana Alhaji Adamu Idi daga Okari na farko mulki dai Allah nake barwa shi Allah ya raba mu Allah ya ba shi gwamna Allah ya ba ta minista kuma ya kamata ta zo din ko kuma su hadu din su hada kai domin a gina Taraba din kuma in ba haka kai din ba to mu yan baya zamu wahala yau idan Allah ya sa mu hada kai abinda muke gana waje masu za su kawo muna cikin gida to kaga an ci gaba
abinda al'umman jihar Taraba ke jira su gani shine kamun ludayin jam'iyyar PDP da APC wajen hade kan jama'a da kuma gina kasa Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya
haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 2:18 na asuba ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau muna tare da Maryam Awaisu, wata matashiya marubuciyar wani littafi mai suna Burning Bright. Ga dai yadda hirarmu ta kasance da ita inda ta fara ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Sunana Maryam Awaisu a Kaduna aka haife ni saboda haka ni ɗan Kaduna ce. Yanzu shekara na 25 a Kaduna na yi karatu da na nursery da secondary sai university na yi a Yola da Washington DC na yi aiki gidan radio da TV na yi aiki a Liberty Radio TV nan Kaduna sai yanzu kuma ina aiki tare da gwamnatin jihar Kaduna
to wani irin aiki kike yi yanzu nan da gwamnatin jihar Kaduna
eh to kai aiki gwamnati za a ce dai aikin office
To na ji kamar kin ce kin zo nan Amurka Washington kin yi karatu kuma kin yi aiki a gidan TV da gidan radio. Menene kika karanta a makaranta a jami'a?
To a makaranta na karanta business marketing, business admin, amma concentrating on marketing.
Te aka kika samu aikin gidan radio?
Eh to shi kasuwanci dai ina ga kasuwanci in mutum zai yi kasuwanci sika iya mu'amala da mutane. Da magana da mutane kuma shi ma aikin radio da TV haka ne
haka
saboda haka aka kira interview na interview kuma sun gamsu sai aka bani aiki a wurin
Maryam ban sani ba a rayuwarki ko akwai wani kalubale da kika fuskanta
gaskiya akwai zance babba saboda shi wannan matsala da na fuskanta da kuma yace nake ma fuskanta matsala ne da ba wai za ka iya rabuwa da shi ba abu ne da aka haife ni da shi wani ciwo lalura wato wanda ake cewa ciwon amosanin jini zance duk rayuwa na gaskiya shine babban matsalan da a kome ne in karatu ne in aiki ne komi dai yana ciki dan shi ciwo ne wanda yana tashi kamar yadda ake cewa asthma mutum yana samun attack to shi ma haka ana samun crisis to yau tana yana iya tashi alama ba da wani alaman cewa yana zuwa
duk da wannan kalubalen bai hana ki zuwa makaranta ba kin je jami'a a Najeriya a Yola kuma kin zo na Amurka ma kin yi karatu duk wannan bai taka miki burki ba
a gaskiya bai hana ni ba dan dai ya sa shi abin ya ƙara min wahala dan kin ga kamar lokacin da nake Yola da yake saboda yanayin Yola akwai zafi kuma zafi yana cikin abubuwan da ke tare ciwon nan to akwai semester to a cikin wata uku na lokacin da aka taɓa kwantar da ni asibiti
sautara
a cikin wata uku saboda haka wasu suna nan su kawai su karatu su zo su yi exam ni kuma kullum ina baya ina so in samu wanda aka wuce ni in sake komawa baya to haka dai aka yi amma da taimakon Allah wannan zangon da aka kwantar da ni har so tara sakamakona na wannan zangon sai zama 4/4
ikon Allah
saboda haka sana a makarantar ma ni ce student overall best wato valedictorian cewa duk wanda suka gama a shekarar 2012 nice na
sakamakona ya fi kwarewa to taya kika yi karatun ki bisa ga irin wannan lalurar da kika fuskanta yau kina asibiti ko musamman ma dai a ce wannan lokacin da kika kwanta da ke asibiti kusan har sau tara amma kuma duk da haka kika ba da himma kika yi karatu sosai
to ni daya kawai sai in ce taimakon Allah ne sai ga in Allah ya duba zuciyar mutum ya duba kuma laluran da hada shi da shi sai ya taimake ka saboda ni karatu na dama yanda nake in gobe ne jarabawa sai yau nake karatu gaskiya saboda haka ko maybe ina ga shi ne kara zuwa min da sauki cewa duk da wasu assignments da su ayyuka an bani a baya amma dai jarabawa tun da daman ba wai ina cire lokaci sosai bane in karatu so ina ga har da shi ya kawo min da sauki
to bayan aikin gwamnati da kike yi yanzu akwai wata sana'a da kike yi ko kuma akwai wani abu da kike dan tabawa ko siyasa haka
a gaskiya sana'a dai na sata taba kala na koyi dinki da ni nake mu kaina dinki na zo na bawa nan na koyi
yin
sa abu wuya shi ma na zo na bashi na dan taba yin girki shi ma na bashi amma dai yanzu ba wani abu ne nake yi saboda na rubuta wani littafi
shekaran
da ya wuce akan zama a Najeriya da shi wannan ciwon da yake akwai mutane masu ciwon da yawa na rubuta littafi akan shi
masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin bakuwar tamu Maryam Awaisu da Miss Julie Gresham da ta daidaita mana sauti ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to a gaida Maryam sai kuma ra'ayoyi da kuma su sauraro kuka aika mana ta wayar tarho
me yasa kun ka fi son ku yi sana'ar tumatiringa da zuwa makaranta
mama ina tambaye ki ta Allah ko ta boko
duka
ta Allah muna so
ta Allah
ta boko abba
to yanzu ke baki ganin shawawa ke ga kamar yanzu ni mama kuce mun suwa kakar su nike ko
warai ko
to ke gani amma ke ga na ya boko
warai ko
yanzu bai ga shawawa bai da na hito ga
mutane wallahi ko kwarashi official quality cikin quality
wasu ƴan mata da suke talla maimakon zuwa makaranta a jihar Kebbi. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirinmu na hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Assalamu alaikum muryar Amurka. daga Uzairin by heart ba wanda samina ka jihar Kaduna Najeriya a yau zan ba da ra'ayina ne yau musamman ga kasar Niger yadda suke zaben su lafiya ba matsala ba tashin hankali to hakika mu ne farin ciki sosai da sosai kuma dukkan wanda Allah ya bashi wannan kujera da shi hakuri haka shine mafi alkhairi a tare da su wannan shine ra'ayina daga Uzairin by heart ba wanda samina ka jihar Kaduna Najeriya
Assalamu alaikum mai magana Mubarak bakin hotel El Ali da magagan jamhuriyar Niger gobara daga koji maganin ta sai Allah ɗan uwana an Niger hakuri za ku yi dangane da wannan zabe da aka yi wa shugaban ƙasar Niger Muhammadu Isi kuma har ya zuwa yanzu shine akan gaba hakurin ku shine zai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa ba ta da hankali ba da fatan ƴan siyasar mu za su kiyaye kowa zai ja hankalin waɗanda suke biye shi domin samun kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu mai dorewa game da wanda bai daba sai ya girgiza zuwa kotu ya kalubalanci wannan zabe dan babu shakka mun amince an tabka magudi a wannan zabe Mubarak bakin hotel El Ali da magagan jamhuriyar Niger babu shakka shugaban hukumar zaben Niger wato Seni abinda kuka aikata mu mu ɗan ƙasar Niger bai zo mana da mamaki ba ganin shi shugaban ƙasar Niger Muhammadu Isu na ikirarin cewa a zagaye na farko zai lashe wannan zabe sai gashi yanzu yana kusan zagaye na farkon ana kusan a cikin kaso 100 ya kwashi kusan kaso 50 a halin yanzu ba mu san abin da gaba kuma zai wakana ba to babu shakka wannan ba karamin tashin hankali bane la'akari da wannan magana tashi da yi na cewa a zagayen farko zai lashe zabe kai daga gani wannan zaben na jamhuriyar Niger ka san tunda ake a Niger ba a taba bayin zabe mai magudi kamar shi kuma hasali ma ma zaben ku ba san je da aka yi na 2003 kowancan zaben bai sai ga wannan zaben da aka yi namu na kasar Niger magudi ba to amma duk da haka ina jan hankalin ƴan adawar mu kada ai abin da zai tada mana hankali a cikin ƙasa a samu wani sabani ko a samu wani tashin hankali ya kamata ɗan adawu ku ba hanyoyi na kotu domin kalubalantar wannan zabe da aka kawo Muhammadu Isu domin ba zabe bane na adalci an yi an gizon kuri'u an yi mazaɓin bogi waɗanda ba mu yarda da su ba to ɗan adawul mu ga hanyar da za ku bi ta kotu domin a warware wannan batu cikin ruwan sanyi da fatan talakawan Niger za a maida wukaken da aka gudu nagode salamu alaikum
to kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Kungiyar tarayyar Turai ta kuduri aniyar sake tsaurara matakan kare kan iyakokinta don kange kurarar ɗan gudun hijira da yawan sa yake dada karuwa kuma yake neman durƙusa da tattalin arzikin manyan kasashen Turai balle kuma waɗanda suke ɗan hannu baka hannu ƙwarya haka kuma haduwar ministocin harkokin cikin gidaje na ita tarayyar Turai da na shari'a a jiya Alhamis yayi tsinkayen kurarar bakin da alamar bashi da niyyar tsayawa hannun da taron da za a yi na kungiyar tarayyar Turai a kasar Turkiya a wata mai zuwa babban magatakardar majalisar dinkin duniya banki mun ya yada zango a kasar Sudan ta kudu jiya Alhamis a kokarin sa neman shawo kan matsalar take damun kasar tsakanin gwamnati da ƴan tawaye dan zama a teburin sulhu sakataren ya ziyarci birnin Juba inda yace ya gana da shi Salva Kiir ido da ido shi kuma Riek Machar shugaban ƴan tawaye suka tattauna ta hanyar waya inda yadda zai dawo kasar amma bayan sojojin sa sun riga shi gaba A tajirin nan mai arzikin gidaje wato Donald Trump kuma dan takarar Republican yana ɗaya daga cikin wanda suka mamaye dandalin da aka tattauna muhawara na waye fi kamata ya zama shugaban katafariyar wannan ƙasa ta Amurka.
To a gaishe kamar su saurare na muka kammala shirye-shiryen na satiriyo sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aiki mu da wani sabon shiri ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa na Usman Kabara. Kafin mi sallama bari mu bika gaisuwa ta alheri da ta murna ga Abdullahi na Jumbolo da Malam Isa Wada munna auren ƴaƴan su Maryam Ummi da Kabiru da za a daura yau Juma'a a masallacin Khalifa Ishaq Rabi'u dake Kano da misalin karfe 2:30 na rana Allah ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da har hada shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau Malam